أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, a yau muna 13 ga wata na Shawwal, wata na 10 kenan, shekara ta 1445, wanda haka in ya dace wa 22 watan 4 miladiya ta 2024. Insha Allah ta'ala, bayan zama na abin da ya shahi bayan kammala ibada ta watan Ramadan, za mu dasa a cikin karatun da muka saba dukkan Litinin muke gabatarwa da izinin Allah. Za mu fara da sabon littahi wanda shine Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam na Sheikh Malami Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah ya rahama a gare shi, wanda iya daga cikin jerin gwanan littattafan da ya kamata dukkan mutum musulmi ya karance su. Me yasa? Saboda magana ta ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa araftu sharra la li sharri walakin litawqihi, yace ina kokarin sanin abin da yake da cutarwa saboda in kiyaye shi. Saboda duk mutumin da bai san cuta ba zai iya fadawa a cikinta. To kaga Nawaqidul Islam, abubuwan da suna iya warware musuluncin mutum bayan ya riga ya yi imani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana haka a cikin Qur'ani mai girma, sannan kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana da haka. Sannan ba za ka samu wani littahi ba na musulunci ɓangaren da ya shahi fiqhu ko kuma ɓangaren da ya shahi aqida face sai an hudda mishi babi na musamman wanda yake magana akan me, akan abin da ya shahi abwabur ridda. Ashe mutum yana iya yin ridda, ya zamanto ya shiga musulunci amma kuma ya aikata wani aikin da zai iya sawa ya sillibe bar musuluncin nan. To kaga ko wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwar mutum musulmi ya san haka. To wannan littahi ko kuma wannan kutayib iya ɗaya daga cikin abin da zai zamanto daga cikin silsila na karatu da muke gabatarwa a nan. A nan malam ya ambaci Nawaqid guda 10. Abu guda 10 da suke warware addinin mutum bayan ya shiga musulunci. Aqida ko karantar abin da yake aqida ne abu ne wanda yake fa'idan shi da muhimmancin shi baya lissahuwa, saboda shine abin da zai tabbatar maka da imani. Sannan kuma idan kai abin da yake matsala ya risko cikin abin da ya shahi tahiyyanka na aqida, to wannan yana iya sauke maka imaninka ga baki daya. Da haka yake da muhimmanci mutum musulmi ya san waɗannan abubuwa guda 10, saboda ya nisance su kar da imanin shi ya warware. Muhara tun daga unwani da titir ɗin littafin malice Nawaqidul Islam. Kalima ta Nawaqid jami'i ce wanda mufrad ɗinta zai zamanto naqid. Naqid shine abinda yake lalatawa ko kuma yake warwarewa. Idan ka ce naqada shay, ya warware shi bayan an tubka shi, kenan bayan mutum ya shiga cikin abinda yake tahiyya ta musulunci, sai yazo ya aikata wani aikin da tsaf zai doke shi daga musuluncin nan ya ajje shi a wajen musulunci Allah kiyaye kenan nawaqid jam'i ne na naqid idan ka ce naqid kuma wa huwa al mubtil shine abin da yake lalatawa idan ka ce an naqbu shine ifsadu ma abramta min aqdin aw bina'in mutun ya lalata wani abin da ya gina ko ya kudurci a cikin zuciyar shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma wala tanqubul aymana ba'da tawkidha kar ku warware rantsuwar da kuka dauka bayan kun tabbatar da ita ashe warware rantsuwar nan sai Allah ki da shi da sura mai tanqubu an naqdu haka Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kar ku zamanto daga cikin mutanen da suka warware ghazlaha kamar wanda ya tubka abu sai kuma daga baya sai warware shi dai bayan daya ba'da tawkidha bayan an riga an tubka shi Allah ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa to wannan shine abin da yake da alaka da kalimatu nawaqib kenan abinda zai warware imanin bayan an riga an same shi kamar da zamu zo mu ji dalilai alqur'ani mai girma na ambata mana haka haka dan musulmi kar ya rudu da cewa ya zama musulmi a yana bukata kuma ya kiyaye saboda kar ya aikata aikin da zai huta shi daga cikin musuluncin nan to malace nawaqidul islam abubuwan suke warware alislam idan ka ce alislam tarifin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bashi cewa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid shine me kawiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kadaita Allah ya zamanto Allah kawai kake bautawa wal inqiyadu lahu bi ta'a da jayuwa zuwa ga ubangiji ta hanyar yi mushi da'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi sannan da barin duk abin da ke amsa sunan shirka da duk mutumin da yake aikata aike shirka to wajibi ne kai bara'a da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salo na karantarwa tausayi ga al'umma jin kai ga al'umma ba kai shi ba bai kamu ba Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim amma ya saka wanje da mutanen garin Makka ya aka kwashi sai da kai ni sai da kai baran-baran karka ce ai rishin iya da awani a zo a ce a duk abin da ya tabbata da sunan addini wannan abin dole ai bayani akan shi ba wani salo bane ko kuma iya wa'azi ka ce a kai kana nan yanda dai ba a samu rigima ba magana rigima ba ce ba magana ce ta a tabbatar da addini ala majrahu a inda yake gudanuwa karka safke shi saboda son ranka karka safke shi saboda an kai karatu kaza ko in kace kaza alhali kazan na addini ne ka ce ai wane ba zai ji daɗi ba ko su wane ba za su ji daɗi ba idan kai haka baka bi karantarwar annabin da Allah ya aiko ba sallallahu alaihi wasallam to malai ce ma'ana al-istislamu lillahi ma'anar me kawiya zuwa ga Allah Allah yayi magana akan haka a cikin suratu zumar aya ta 54 Allah ce wa anibu ila rabbikum ku tarkata gaba ɗaya ku dunguma ku me kawiya ku tahi zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku meka wuya zuwa ga Allah min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun tun gabanin azaba kar ta zo ta riske ku a daidai lokacin da babu wanda zai iya kawo muku dauki da azaba Allah ta zo kaga anan wa aslimu lahu ku meka wuya zuwa ga ubangiji idan ka ce ka meka wuya akan aiki kaza to kana shirye da duk abin da zai zo zamna zaka zauna tsaya zaka tsaya tashi itahiya ikaza ikaza duk abin da kace kai zaka yi abin da kace ka bari kuma zaka bari saboda me saboda istaslamta ka me kauya to musulunci shine me kauya zuwa ga Allah wa aslimu lahu haka Allah ya ce a cikin suratul nisa aya ta 125 Allah ya ce wa man ahsanu dinan yuwaye kai kyawun addini sama da mimman aslama wajhahu lillah sama da mutumin da ya meka wuya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa a cikin tahiyar addini akan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wannan mutumin wattaba millata Ibrahim hanifa ya tsaya tsayin daka akan karantarwar annabi Ibrahima hanifan yana mai karkacewa duk wani abin da ke shirka ne yana tsayawa akan tauhidi Allah ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadai ne alkhulla shine kololuwan son da babu sama da shi annabi Ibrahim me yasa Allah mishi wannan saboda kokari da ya bada tsayawa da tsayin daka akan tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai kar a sanya wa Allah kishi a cikin ko duk abin da ke ibada ne Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa karkashin wannan ayar yace akhlasal amalu li rabbihi azza wa jalla fa amila imanan wa ihtisaban wa huwa muhsin mutum wanda ya tsantsantar da aiki dan Allah sannan kuma ya aikata aikin nan akan tafarkin imani da kwadayin samun lada a wajen Allah subhanahu wataala to wannan shine ma'anar man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa ai ittiba'un fi amalihi ma shara'a Allahu lahu yana mai bin abinda Allah ya shar'anta ba mun gada ba ba haka aka saba ba ba haka muka ga ana yi ba a meye abinda yake zallan addinin Allah to tsaya kan shi to wannan shine ma'anar wannan unwani ko kuma wannan mawdu'i na abin da ya shahi a titir illitahin da yake magana akan nawaqidul islam abubuwan da suke warware musuluncin mutum Allah kare mu Allah subhanahu wataala a cikin wannan bayanin da mun yi malam ne na cewa yin biyayyan nan dole sai ka yi biyayya ga Allah da manzon shi qul ati'u allaha war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin ka fadi musu cewa su yi da'a ga Allah da manzon da Allah ya turo fa in tawallaw duk wanda ya juya baya game da kiran Allah da manzon shi ya sani cewa fa inna allaha la yuhibbul kafirina Allah subhanahu wataala baya son dukkan mutumin da yake kafiri ashe mutumin da bai bi Allah ba bai bi annabin da Allah ya turo ba sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin kafiri ne Allah ta falyahzal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ka shedin duk wanda zai rika saba ma umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me zai biyo baya Allah ce an tusibahum fitna Allah yana iya fitinar ka a bangaren da ya sha addinin ka fitunu ka kasa ma gane ina ne ya kamata ka dora kafarka a bangaren da ya sha addinin da haka duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wajibi ne a matsayin ka na mai imani ka tsaya akan wannan kazaƙin idan aka ce wannan doka ce shari'a ce ta annabin Allah wajibi ne ka tsaya akan wannan saboda idan baka tsaya ba fitina za ta iya biyo baya ka rasa ma hanyar gaskiyar aw yusibahum azabun alim ko kuma a wata azaba mai radadi ma ta zo ta same ka saboda saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ma'anar musulunci dole sai kai bara'a ka nuna ba kai ba duk mutumin da ya fandare wa Allah da manzo an gane tahiyar hadin baki a ce ai ku zo wannan addini shi kristanci wannan addini shi yahudanci wannan addini shi musulunci ku zo ai tahiya daya kar ai tsongoma kar wani ya hadi ma wani magana yana yiwa sai dai Qur'ani za a fara karantawa dan da cikin Qur'ani Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam Allah ce sun kafurta suwaye waɗanda suka ce annabi Isa dan Maryamu suka ce ai shine Allah suwa suke faɗa wannan magana ba Kirista ba to yanzu a mizani wannan sai a fasa wa'azi kenan dan haka magana na abin da ya shahi bara'a baram baram ga dukkan mutumin da yake Allah aikin shi shirka ne to wajibi ne kai ma kai bara'a da shi addinin da kake yi shari'a ce ta Ubangiji Allah shar'anta shi sai Allah ya ce maka ga yanda zaka bauta mini ko baka ba ka bude sautu tauba saboda abubuwan da suke cikin ta na bayanai sura ko bismillah batala kuma ita ce sura daya daya wadda batta da bismillah a Qur'ani gaba daya a surar 114 ita kadai ce wata da bismillah da mi ta fara bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal mushrikin Allah ta fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin sai ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kuntuba ku zo a ci gaba da tahiyya in kuma kuna kan kafircin ku to a ci gaba da kafircin ku ku ina ku mu ina mu wa hadon da magana Allah baka tsarin addini na tahiyya ne akan yanda Allah ya tsara shi yana tayani akan tsarin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ganin damar ka wanda kuka ci a ku ɗan san zaman lahiya ne kowa ya zo ayi alliance ko ba ka ba ku zo ayi hadin baki kowa ya rike aqida shi a cikin zuciya wannan ba ta yi musulunci ba ce Allah ya ce bara'atun min Allahi wa rasulihi baram-baram ne daga Allah da manzon shi zuwa ga waɗanda kuka yi yarjejeniya da su kuka yi alƙawari suka saba wannan alƙawarin sai Allah ya ce kai wa azanun min Allahi wa rasulihi shela ce sanarwa ce daga Allah da manzon shi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbari a ranan arfa manzala yana aikin hajji ranan da kowa na duniya ya zo Allah ya ce ka faɗi musu cewa annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah da manzon shi sun yi bara'a ga mushrikai da shirka ga baki daya ashe duk mutumin da zai yi musulunci dole ne dole ka nuna bara'arka mutumin da za ka yi mishi da'awa ka bi salo na da'awa da sauran abubuwa makamantan wannan amma shi daban kai daban har sai lokacin da ya yi sai lokacin da ya shigo cikin musulunci shi ne ma'anar wannan kalma ta abin da ya shahi al-islam sannan ko mu sani cewa la yatahaqqaqu islamu abdin illa bi shuru'i thalatha musuluncinka baya tabbatuwa sai da abubuwa guda uku abu na farko al-istislam lillahi ta'ala bi ta'ati me kawiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ya mushi da'a in yace ayi ayi in yace a bari musulunci yana tabbatuwa ne akan haka amma kowanne lokaci Allah ya ce ai gabas kai kayan ma wannan ina musulunci yake ina me kawiya yake fandara ne ba musulunci bane ba ba istislam bane wannan rafd ne fandarewa ne abu na biyu daga cikin abin da yake tabbatar da musuluncin mutum shine al-inqiyadu lillahi bi ta'a ka jayu zuwa ga ubangiji ka tare zuwa ga Allah ta hanyar yin shi da'a duk abin da yake da shi da mazo dole ka abu na uku da zai tabbatar da musuluncinka shine al-bara'atu min ash-shirki wa ahli dole kai bara'a da shirka ba kai ba duk wani abin da yake sanya wa Allah kishiya ne sannan kuma ma'abuta shirkan ma so dole kai bara'a da su wanda zai shirka je shirka amma kai za ka tsaya ne akan tsayanta Allah subhanahu wa ta'ala dan haka al-muradu min unwanir risalati anna al-'abda al-muslima qad yartakibu shay'an min hadhihi an-nawaqid wannan risala ko kuma wannan littafi na nawaqidul islam bayani ne zai mana akan cewa bawa musulmi zai iya yin wani kankamba ya taka wani abu daga cikin abubuwan da suna hudda mutum daga cikin musulunci fa yakhruju an raqabati al-islam sayyuta daga dangwali ko da baibayi ko shari'a ta musulunci liza saboda haka malaka ihtamma al-ulama qadiman wa hadisa zaka samu malumai na Allah sun himmantu sun bada himma a da da yanzu bi jam'i hadhihi an-nawaqid a hada waɗannan abubuwan da in mutun ya aikata suna iya warware mishi musulunci shi saboda musulmi ya san su kar ya taka su yace fa minhum man zakaraha bimna daga cikin malamai akwai wanda suka ambaci wannan abin da ya shahi ridda a cikin babur ridda fil fiqhi wa minhum man afradaha bi musannafatin mustaqilla akwai wanda suka zuba su a cikin abwab na fiqhu sai ka ji cewa ka babur ridda akwai ina ana karanta shi duk wani littafin addini ana karanta shi babi da ke magana akan ridda in kai kaza kai ridda in kai kaza kai ridda me ridda ka sauya addini wasu malaman kuma suka hudda daga cikin fiqhu suka yi littafi na musamman mai zaman kanshi kamar wanga yanzu misali kaga na waqidul islam abubuwan suke warware musulunci sa mutum ya ridda Allah kare mu malaka waqad zakara al-ulama anna ar-riddata tahsulu bi ahadi arba'ati umurin meje kawo ridda dayan abubuwa guda hudu dayan abubuwa guda hudu na farko بالفعل ذاك اي ايكه ايكي سي زمن تو ايك ردني تمر يا يتي كصرف العباده لغير الله kamar abin da gashi nan bauta ne Allah kawai ake ma sai ka dauki wannan bautar sai kama wani wake ma ruku'i wake ma sujada sai kake ma wani ruku'i kake mishi sujada ka bar musulunci tsaf saboda ka dauki wani abin bauta wanda sananne ne ga Allah ka doka kana ma wani ko da sunan girmamawa ko da sunan cewa shi kin babba ne dan ajin tabarkalla ne ba da haka ba a ce ai wannan babban malami ne sai ga mutane kamar suna sujada wannan ba karamin hatsari bane ba me ba shi girma addinin Allah to kuma addinin Allah shi yake fada akan ba amma kowa sujada ko ruku'i saiwa sai Allah haƙin Allah ne shi kadai tilo bai da nabi da haka duk wanda ya karkata aikin da ake ma Allah yama wani to wannan mutumin ya aikata aikin da zai iya zamanto mishi ridda yace kaman sajada kamar mutumin da ya sujada li ghairillahi ga wani Allah aw zabaha li ghairillah ko kuma mutumin da ya yanka dan wani Allah yanzu ka duba kamar da al-allama ibn al-qayyim Allah yarhamu gare shi yake ambatawa daga cikin kaidin shedan ya za aika kafirci shine tsare shi na farko kaga tsaren ka shiga musulunci a kyale ka a bin ka yake sauda kafa ya za aika fandare kai shirka ga Allah kana shirka ga Allah magana ta rige ta kare ya san cewa ya samu me ya samu mabiyin da sai sun dangana sun taya wutar shi daka abu na farko da iblis yake fama shine ya za aika shirka to ka duba yanka yanzu a yau an wayi gari wasu daga cikin musulmai suna da'awar ruhanai ko sai ya ce maka wa aljannu ne amma musulmai kamar ya ruhani yake bashi umarni shedanu suke bashi umarni sai a ce shikenan a nemo kaji guda bakwai masu kalan wake wake kaga daga an fara bada wannan irin wadannan kaidodi to ana fama huta daga musulunci ne da Allah ya ce ayi yanka ya ce kalan wake wake eh ba hadi ba ko kuma a ce maka nemo dan akuya baki kirin to yanka ne zama shaidanu su suka bada umarnin a nemo kala kaza ko kuma a wannan aikin na alheri ne a nemo rago fari tas akwai matsala addini ya kayyade launi bai kayyade ba to za ka bar mutane haka da kaji ana gindaya wasu sharuɗa kai akwai yankan da aka zo ba daga makogoro haka ake yanka ba daga baya ake yanka har sai isko makogoro waɗannan duka ayyuka ne na kafirci ga Allah subhanahu wataala wanda Allah bai rarra su ba me Allah yake cewa inna a'tainaka al-kausar sai ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan Allah kai yanka dan Allah sai yake cewa lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da Allah yace ku yi yanka ba nama Allah yake bukata ba sannan kuma ba jinin Allah yake bukata ba walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah yake so a wajenku shine tsoron Allah da tsarkin zuciyar da aka aikata wannan aiki amma a yau da sunan tsubbu ko da sunan bokanci kai tsaye ana ba mutane irin waɗannan umarni kowa ba su ana ba su to matsala ne mutum mai imani kai hankali da addinin ka yayi komai tsada a cikin rayuwarka kakka yarda wani dan kamu iska ya maka wasa da addini ya dora ka sama wata hanya kai yau an kai matakin da ba ma yankan wasu suke yi ba dabba ake yin rami a binne ta daranta daranta saboda me wasu surkulle da za a yi saboda wani sihiri da za a yi saboda wani tsahi da za a yi wallahi wajibi ne mutum musulmi ne san cewa wannan abubuwa saboda suna warware musulunci ya zama to ba Allah ba Allah kake ma ba kana ma shaidanu ne to wannan shine abu na farko wanda dan adam zai iya yi ya bar musulunci ya aikata wani aikin da ake yi wa Allah kawai ya aikata shi ga wani Allah yana ibar musulunci musamman da zamu ji dalilai na Qur'ani kai tsaye da hadisai ingantattu daga annabin da Allah ya aika suke tabbatar da cewa lalle mutum yana iya shiga musulunci kuma ya fita yan dole hanyoyi ne sai ta karatsa abu na biyu mutum yana iya shiga musulunci ya fita bil qauli ta hanyar magana kamar ya kasabbillahi ta'ala kamar mutum ya zaki Allah subhanallah sawa'un kana mazihan aw jaddan duk daya ko zama da wasa yake ko zama da gaske yake duk wanda yayi aibanta ubangiji ya hutar da cikin musulunci wa kaza man istahza'a haka kuma mutun yayi aiki da bakin shi ya aikata yayi wata magana wanda take izgili ne ga Allah ana wannan kuma ai da sunan leganci ma ana yi saboda tsabagen jahilci mutum ya jalace addini yana jin shi legal da haka ba wahala ya faɗi wani abin da zai iya zamanto izgili ne ga Allah aw bi ayati ko kuma ya zama izgili ne ga ayoyin Allah aw bi rusulihi ko ya zama izgili ne ga manzon da Allah ya turo aw kutubihi ko ya izgili ga alqur'ani mai girma to izgili ga waɗannan abubuwa ko kama Allah izgili ko aya Allah ko manzan Allah ko littafin Allah wannan yana iya sa ka bar musulunci jumlatan wa tafsila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana haka a cikin suratul tauba daga aya ta 65 zuwa 6 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tawaga za ta hiyaki a cikin tahiyyan da ake sai jama'ar munafukai suka kebance suke aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗin magana akan su shine Allah sai ya sabkar da aya ce wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab lokacin da munafukai suke faɗin wannan maganganun na aibanta sahabban manzon Allah da aibanta musulunci sai wani daga cikin sahabbai ya ji sai je baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga abinda su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suke faɗi sai ga maka malam ya zo gaba manzon Allah yana rantsuwa da Allah ai shi bai faɗi ba ai ba haka yake ne ai ba kaza ba kaza ba shine Allah yake cewa wala in sa'altahum in ma ka tambaye su ya akai haka la yaqulanna za su faɗa su ƙara cewa innama kunna naqudu wa nal'ab ai naqudu muna dan kukkutsawa ne a cikin zance wa nal'ab muna dan wasanni saboda mu rage tazarar tahiyya Allah ya ce in suka faɗi haka ka ce musu qul abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi yanzu da manzon na Allah ne kuntum tastahzi'una ko kasance kuna izgili duk kurasa wanda za ku aibanta sai sahabban manzon Allah duk kurasa wanda za ku aibanta sai Allah sai ayoyin shi sai manzannin shi Allah ya ce la ta'taziru faɗa musu kar su kawo ni hamzali sai ce kad Allah ce haƙiƙa kafartum sun kafirta ba'da imanikum bayan da suna masu imani idan akwai imani a tare da su to yanzu dai wannan magana da suka yi sun kafirta ashe mutum yana iya maganan da zai bar musulunci daga sai aimi sai ta karatsa amma mu a yau katangar addini an dauke ta ne gajeren katanga wanda kowa so ta yake a saman ta yana gaba komai bane ba yanzu mutum sai ma Allah ƙarya haka kuna zaune kawai yana dariya akai magana sai ce ai Allah ma sai kaza in bindiga zaka dora mishi a ina Allah ya hodi bai babu Allah bai hodi ba mu lura a cikin yau da gobe rayuwa muna da ana da wannan sabon sai ce ai Allah ma ya ce kaza kuma alhali ba inda Allah ya ce waman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba waye kai girman zunubi sama da mutumin da zai kirkiri ƙarya jingina wa Allah la ta'taziru Allah ce qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah ce wani kaso in muka yahe musu suka tuba to akwai waɗanda kuma gagga suwaye wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun alim shi ne irin shugaban munafukai su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ashe mutum zai iya magana sai ta saya bar musulunci zamu zo mu ji abubuwa ne waɗanda kusan ana yin su yau da gobe amma hatsari ne mai girma abu na uku akwai abanda magana ta baki mutun ya furta wani abu ya nuna ma la'alla cewa rayuwar da yake ko ayyukan da yake aikatawa yana jingina su ne zuwa ga wani Allah subhanahu wataala kai tsaye kuma ko kashi bai ciwo akan wannan to magana mutun yayi maganganu irin waƙe-waƙen da ake na shirka mutun yana faɗin shirka ƙazamtattun maganganu ina ka dora su a ma'aunin addini ƙazamta ce ta kirki amma yana furta waɗannan maganganu kuma ya nuna maka cewa ai yabo ne yake alhali in za ka yi yabo dole ka yi ne dole ka karanci addini ka san meye addini ya tanadar ba haka ba kawai rana kai tsaka ka tashi an ana kada maka ganga ka rike mikro ka yi ta abubuwan da suke ba haka nan ba Allah kiyaye da haka wajibi ne mutum musulmi ya kula da abin da zai hadi abu na uku wanda yake iya sa mutum ya ridda Allah kiyaye shine al-i'tiqad kudurin zuci ka aikata wani aika ka kudurce wani abu a cikin zuciyarka wanda wannan kudurcin da zaka yi ka sanya wa ubangiji abokin tarayya a cikin zuciyarka kama li'taqada halli aw halli ma ajma'a al-muslimuna ala tahrimihi aw al-aks kama misali mutum ya kudurce wani abu da addini haram ne karara amma yana cewa shi halal ne a gare shi ko kuma a cikin zuciyar shi ya rika jin tsoron wani irin tsoron da Allah kawai ake ba zai aikata ba daidai ba ubangiji yana ganin shi ya san ko me yake yi amma idan aka ce mishi wani to sai ya rika jin cewa fa la'alla ma duk inda yake yana ɗakin matar shi ma malam wani yana ganin shi a kuma so na kudurin a cikin zuciya duk abin da yake yi ya yarda a cikin zuciyar shi ya samu sakankancewa cewa ai sa hannun su wani ne inda ba dan in ba su ba abubuwa su lalace akwai wani kudurin ko babu a cikin al'umma akwai shi akwai wanda yana kasuwa yana ga wani ne ya tsaya mishi malam wani ya tsaya ne ko boka wani ya tsaya ne yau ya sake shi zai zube warwasu da haka zai ba shi wasu ƙwanƙwamai ya zuba a cikin kes ɗin shi ya ba shi wasu ƙwanƙwamai ya kafa a jikin shagon shi ƙalla da ƙyar ka shiga wani shago ka rasa ganin laya ko wani sumki haka an kulle limaza aina Allah ina imaninka da Allah subhanahu wataala wake ba da ciniki wake ba da kiliyan kwastomomi wake jayo su Allah me yasa ba za ka nema wajen Allah ba an kasa kankanta cewa a ka huta ashe ka bar layar ka kaza sai kake ga cewa in ma ka sai ka son ba ciniki za ka yi ba ko kuma ka je can kana zaune ka ga abu yaƙi gaba yaƙi baya sai ka dan laluba ka shafa ka ce yawwa haba ni na sani dama kaga wannan akwai matsala a cikin imaninka Allah yake ba da ciniki irin waɗannan abubuwa iya da kyau mu fahimce su fahimta na gaske babu mai sai Allah to irin wannan kudurin a cikin zuciyarka idan kana da shi to wannan alama ce ta ridda yace kamar i'taqada kamar mutumin da misali zai kudurce a ran shi halaccin misali zina Allah kiyaye ko kuma ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa ai shi ba ma sai ya sallah ba sai ce maka ai Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambatan Allah ya yi girma sama da ma sallah kaga ya kulle abin da addini ne tabbatar da shi annabin da Allah ya tura bar sallah bai barta ba kai a sunan wa zaka bar sallah kuma kace kai musulmi ne العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من زند الله يطرو حرش الله يدي نكرشي ينا تاشي ينا سوما ينا تاشي ينا سوما ينا تشي وآئشة متهن سوية سلا تنا تشي يا مأكي الله سنجرنك من زند الله تاشي انجيك جيكيش اجيك ينقر يخواتي سوما karshe dai aka ce Abu Bakar ya mutare sallah suna cikin sallar ne ya dauka labulan dakin Aisha radiyallahu anha ya kalle su ya murmushi yake cewa as-salatu as-salah wama malakat aymanukum ina horon ku akan ku riƙo da sallah kaga kawai sai ka zo ka ce ai kai yanzu yau ka samu wani kalan wuridi wanda sallah ba haikai ba wanda ba addinin Allah bane ba abu na hudu daga cikin abubuwan da za su iya zamantowa a matsayin ridda mutun ya samu shakka game da samuwar Allah ya zama din ya shiga shakka ya nuna cewa ma abin duk ba haka nan bane ko ya kareta an samu irin haka to sai tattara daga nan ya tashi sai turai karshe din bai hankali ba sai ka gaira ni yana shakkan Allah ma Allah kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiri samawati wal ardi manzannin da Allah ya tura zuwa ga mutane suke manzanni suke fada wa mutanen su wai shin wai akwai abin shakka ko kokonto game da samuwar Allah babu Allah shine makagin sammai da ƙasa gabaki daya wanda duka shuhuda sai akan abin da ya shahi wannan littafi na nawaqidul islam magana kuma akan ta'arifi wanda ya wallafa littafin la da'i ila zikri zalika saboda dama ya maimaito kuma ya kunkumu zamu shiga cikin littafin kai tsaye malaci annaqidul awwal qala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala i'lam anna nawaqidul islam 'asharatu nawaqid yace al awwal ashirku fi ibadati llahi ta'ala qala llahu ta'ala ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار مالك ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر واشهرها الشرك في عباده الله مالك الناقد الاول abu na farko da yake iya zamantowa tasgaro da matsala da cikas da warwarewan addinin mutum Sheikhul Islam yake cewa i'lam ka sani anna nawaqid al-islam cewa abubuwan suke iya warware musuluncin mutum 'asharatu nawaqid akwai naqid abubuwa kaman guda goma amma malamai sun lissafa har zuwa 100 da wani abu amma wannan malami ya hudda waɗanda suka muhimmancin wanda kuma kai tsaye ana samun mutun da yawa wanda suke fadawa zuwa ga wannan tarkon Allah kare mu yace al-awwal zahar ku ash-shirku fi ibadati llahi ta'ala shirka a cikin bautan Allah mai girma da buwaya mutun ya sanya wa Allah kishiya a cikin bauta to anan shirkan da ake nihi ana nihi ash-shirku ana nihi a cikin tauhidur al-uluhiyya salla azmi zakka ayyuka na ibada komi ana yin shi danwa dan Allah duk aikin da zai a samu lada to dole a yi shi dan Allah dole a samu tauhidul uluhiyya a cikin shi bawa ya kadaita Allah a cikin aikin da shi bawa zai aikata shine tauhidul uluhiyya tayanta Allah a cikin aikin bawa daga wani abu ya zo ya dandarsu na huta daga cikin cewa ba Allah kama ba to Allah ba roshi da wannan aikin Allah yake ta inna Allah lalle ku sani cewa Allah la yaghfiru Allah baya gafartawa ay yushraka bihi a sanya mishi abokin tarayya a cikin aikin da ake dan Allah duk mutumin da yake Allah baya gafarta mishi sai Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma kuma bayan abinda ba shirka ba Allah yana gafartawa ga wanda ya dawo duk wani laifi da ka sani in ba shirka bane ba in Allah ya ga dama tsakanin bawa da ubangijin shi Allah yana gafarta mishi amma alƙawali ne Allah ya ma kan shi cewa ba zai gafarta shirka ba ashe in ka tashi in karatu me ka wata karanta ka karanta irin waɗannan abubuwa saboda kar ka je ka fada cikin wannan tarkon kar ka fada cikin abin da zai zamanto maka matsala wanda Allah ya yi alƙawalin ba zai gafarta wa mai yin wannan abin ba مالكي تعالى وقال تعالى الله كيتا انه للي يند الامر يكي من يشرك بالله دون ده يسنيا والله ابوكين تاريا فقد حرم الله عليه الجنه شي wannan mutumin Allah ya haramta aljanna a gare shi har abada ina ce makomashi sai Allah ce wa ma'wahun nar makomashi wuta to wa zai kawo shi dauki wa zai zo da aljihuna ya kai shi aljanna, wa zai zo ya mishi kaza, babu. Allah ce wa malil zalimin min ansar, kaga azzalimai ba su da wani wanda zai agaza musu ko ya tallaba musu ko ya kawo musu dauki, babu. Duk mutumin da yake ya zalunci kanshi ta hanyar shirka ga Allah, Allah ce inna shirka la zulmun azim, lalle shirka ita ce zalunci mafi girma. Allah shi kadai halicci sama, ya halicci kasa, ya halicci duwatsu, ya halicci ruwa, ya halicci kaza, ya halicci kaza, ya halicci komi. Wa khalaqa kulli shay, shi halicci komi. To wajibi ne ka bauta mishi shi kadai, ba za ka sanya mishi abokin tarayya ba. Wa kullu ma siwa Allah alam, duk abinda ba Allah ba halitta ne, duk abinda ba Allah ba, to wannan shi ma abid ne, mai bauta ne ga Allah subhanahu wataala. To shi da Allah yake ambata mana cewa hatsarin da shirka take da, in dai mutum ya mutu bai tuba bai kuma zuwa ga Allah, to Allah ba zai gafarta mishi ba har abada. Allah kare mu. Sai ma yace wa minhu, iya daga cikin kala shirkan nan yace azbahu li ghairillah, mutum yayi yanka dan wani Allah. Anan mu kowa sharhin da malam yi yace i'lam anna nawaqid al-islam kathiratun aw salaha ba'd al-ulama, wasu daga cikin malamai sun kai su har zuwa dari ruwa. Amma nan malai an bata mana guda goma. Abu na farko, shirka ga Allah subhanahu wataala. Idan ka ce shirka ga Allah mai subhanahu wataala, shirka kala biyu ce, akwai shirkun akbar kuma akwai shirkun asghar, akwai shirka babba akwai shirka karama. Sai ta shirkun akbar huwa an yattakhidha al-'abdu ma'a Allahi niddan yad'uhu min dunillahi, shine mutum ya sanya wa Allah kishiya, yana kiran wannan koma bayan ya kirai Allah, la ilaha illallah. Ka duban da ake bada wuridin kira aljanu, ka kirai aljani akan ya amsa maka wata bukatarka. Yanzu na har sai an ce shirka ne, ai abu ne wanda yake karara. So za ka iya samun mutumin da malami ne yana dingina kanshi zuwa ga addini, amma sai baka wuridin kiran aljanu. Ina musulunci yake anan? Nema ne mutum ya sanya wa Allah kishiya. To irin wannan kalar shirkan malaitu wa huwa mukhrijun min ad-din, zai fitar da kai daga addini bat, wa muhbitun lil a'mali, kuma zai rushe maka aikin ka gaba daya. Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu, sai Allah ambaci annabi 16, sai ce waɗannan annabawa inda za su sanya mini abokin tarayya a cikin bauta, Allah ce da na rushe aikinsu gaba daya. A cikin annabin nan 16 akwai ulul azmi minar rusul, manya-manya a cikin annabawan, amma Allah ce da suka yi shirka sai na rushe aikinsu. To kaiwa min babi aula. To shi ne Allah ke cewa a nan lalle duk wanda ya shirka ga Allah, to Allah zai lalata aikin shi gabaki daya. Wannan shine ma'anar cewa shirkun akbar, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, sai cewa man yushrik billahi faqad iftara isman azima, duk wanda ya shirka, wanda mutumin ya kyagi zunubi mai girma ya dora wa kanshi. Abdullah ibn Mas'ud, Allah ƙara yarda a gare su, yake cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama, yace na tambayi annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ayu zambi a'zamu inda Allah, yace ya ma'aikin Allah, wai wani zunubi yake girma a wajen Allah? Qala, sai manzo Allah yake ce mishi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah abokin tarayya, maimakon ka kira Allah sai ka kira wani, maimakon ka nema a wajen Allah abinda ba a nema a wajen kowa, sai ka nema a wajen wani Allah, shirka ga Allah kenan. Wa huwa khalaqaka alhali, Allah shi halicce ka. To irin wannan kalan na shirka, shirkun akbar, ya fi kowane hatsari. Sai kala na biyu shine shirkul asghar, shirka ce amma karama. Ita ya hukuncin ta yake, ta'rifin ta shine huwa kullu shirkin yu'addi ila shirkil akbari wala yukhrij min ad-dini wala yuhbitu sa'ir al-a'mali mithlu ar-riya, shine duk aiki na shirka ga Allah, ayyukan da za ka yi dan Allah sai ka yi dan wani Allah. Misalin riya, za ka yi karatu sai ka yi dan wani Allah, za ka yi sallah sai ka yi dan wani Allah, za ka yi kaza sai ka yi dan wani Allah. saboda mutane su gani, saboda mutane su ce riya da sum'a, jiyasuwa da kuma abin da shi ne riya, nuna wa mutane aiki. To wannan shi ma shirka ne, amma shirka ne karami. Me yasa? Saboda baya hudda ka daga cikin musulunci. Hadisin Mahmud ibn Labid yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar, manzo Allah yace wallahi mafi abinda nake jiye muku tsoro babu kamar shirka karama, babu kamar shirka karama. Qalu, sai sahabbai suke cewa wama ash-shirku al-asghar ya rasulullah, ya ma'akin Allah menene shirka karama? Qala, sai manzo Allah yake ce musu qala ar-riya'u, ita ce riya, yi dan a gani ko sum'a, yi dan a ji. A duk lokacin da bawa zai bayyana wani aiki shi na alheri ya zamanto ala mar'an nas au ala masma'ihim, to wajibi ne kuma ya dauki kimti na musamman a cikin zuciyar shi, saboda kar ka je ka rushe aikin ka ya zamanto ka aikata aikin da ka sha wahala, amma kuma a wajen Allah baka da komai. Sai ka je gobe kiyama, Allah ce ka je wajen waɗanda kai dan su ganin ko an samu na bata, me za ka samu? Ranar da kowa zai tashi bai da riga bai da wando, me za ka samu a wajen shi? Babu. Ko ka samu wani abu je kai gani? Ba abin da za ka samu. Da haka dole ne mutum ya rabbaɗe zuciyar shi, ka kulle zuciyar ka akan aikin ka, ka gina shi dan Allah. Ko da shaidan yana zo maka kai ƙoƙarin kai mi, ka saka tun kuɗe shi. Kar ka yarda ya lalata maka aiki. Allah kare mu. A wani wannan yake cewa inna akhwafa ma akhafu ala ummati ti ash-shirku al-asghar, yace wa hiya akhfa min dabibin namli sauda, shirka karama riya boyuwanta da karancinta da rishin hankaltuwar dan adam akanta kamar misalin tahiya ne ko sawu na tururuwa baka a cikin duhun dare a saman falamin dutse baki. Ya gano? Ba zai gano ba. Daka wajibi ne mu yi takatsantsan kwarai da gaske. Mutum kuma ya rika ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Allah ka kare duk abin da ya zamanto shirka ne a gare ka. Allah ka kare mu, sai rika roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da wannan. Sannan وينقسم الشرك باعتبار اقسام التوحيد الى ثلاث اقسام فبنغرن دا شاي توحيدي دا دايان تالا جينجنو ابن زوا ga shirka shi kuma kashi uku ne a cikin tauhidur rububiyya kakkai shirka a cikin tauhidul uluhiyya kakkai shirka a cikin al asma'u was sifat kakkai shirka me ma'ana haka shirkun fil rububiyya ka an ya'taqida wujuda mutasarrifin fil kauni ma'a Allah la ilaha illa Allah. Kaga wannan gabar gaba ce ta tauhidur rububiyya, dayanta Allah a cikin ayyukan Allah. Waye sama? Allah. Waye kasa? Allah. Waye halicci duwatsu? Allah. Itace? Allah. Dan adam? Allah. Waye halicci kaza? Allah. Waye halicci wadannan abubuwan gaba daya? Allah. Shine tauhidur rububiyya, dayanta Allah a cikin aikin Allah. Kaga wannan Qur'ani ya mamu labarin har ka huran da mazalla ya gogar mai rasu ba a samu matsala ba. Amma a yau an samu su masu jingina kansu zuwa ga musulunci wanda suna da matsala cikin wannan tauhidur rububiyya. Wanda ce ma kai shi fa malamin shi halitta shi. Shi ko ba halitta shi. Asalin duk wani sirri ce ma malamin shi. Ka rika jin maganganun da ba su da kai, ba su da kafafuwa. Kuma da sunan addini kuma a rubuce a cikin littafi. Akwai wasu maganganu wanda duk abin da kake ka yarda, wallahi duk yanda za ka yi ya zama to kana ƙoƙarin karantawa, duk yanda za a yi ka samu mutum amini wanda zai ɗora ka saman addinin Allah. Magana ce aka rubuta a cikin littafin tafsiri na Inyas, fi riyadit tafsir, ƙarƙashin magana akan annabi Isa alaihi salatu wassalam. Magana na tana da muni. Allah kare mu. Wallahi maganganu ne waɗanda kaya lokacin Abu Jahl ba su irin su ba. Duk dauki waɗanda aka yi ba su irin wannan maganganun ba. saboda magana ce wanda babu tauhidur rububiyya ma kwata kwata babu shi shirkun fir rububiyyati kamar mutun ya kudirce banda Allah akwai mai jujuyo duniya ya zara ka ta kudubi daya a gabas daya a yamma daya waye mai kudubi wanda su ne suke juye duniya suke tasarrufi a cikin ta in kace Allah sai ya ce a Allah ya'lamul kulliyat wala ya'riful juz'iyat sai ya ce maka Allah ya san abubuwa ne a matsayin tukum amma detail da tafasil da yake ciki bai sani ba subhanallah Allah da yake cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha yace wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ka daga baki saboda rishin sanin waye ubangiji ka ce wa Allah ya'riful kulliyat la ya'riful juz'iyat Allah kiyaye duk yanda kake ga mutum yana da girma girman shi amma kar ya raba ka da addinin ka kar ya raba ka da Allah kar ya raba ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirkun fil uluhiyya ka an yusarrifa shay'an min anwa'il ibadati li ghayrillah mutum ya juye wani abin da ake dan Allah tsagoro yayi shi dan wani Allah ya shirka ana yanka dan Allah sai kai dan wani Allah ana roƙon Allah sai ka roƙi wani a cikin abin da babu wanda yake yin shi sai Allah kaga kaimi ka kira wani Allah a cikin abin da Allah kawai ke kira sannan shirkun fil asma'i wa sifat shirka a cikin sunayen Allah da sifofin Allah ka an yushabbiha Allah ta'ala bi khalqihi kamar to ya kwatanta ubangiji da halittar shi aw yu'attilu shay'an min sifatihi ko kuma Allah yace yana da kaza kace a ba haka nan bane ba kaga da ta Allah kenan to an duka bayani akan su zai ƙara zawa bi iznillahi zuwa gaba anan da malai yana ambata mana cewa annaqidul awwal abu na farko daga cikin abar suke warware abin da ya shafi musulunci mutum shine me shine shirka ga Allah subhanahu wataala fi ibadati llahi ta'ala mutum ya sanya wa Allah kishiya a cikin abin da yake bauta ne na Allah mai girma da buwaya mu sani cewa lil ibadati salatu arkanin la tasihu illa biha bautan Allah iya da rukuni guda uku bautan da zaka ma Allah baya samu ingantuwa dole sai an samu waɗannan rukunan guda uku rukuni na farko al mahabbatu ay lil ma'budi dole ne a samu so ya zamanto kana son Allah subhanahu wa ta'ala malaitu wahiya ruhul ibadati wannan shine ruhin bauta wa kullama taharraka alhubb fil qalbi kana adda ila alikhlas duk lokacin da ya zamanto akwai so a cikin zuciyarka kana kaunar Allah subhanahu wa ta'ala iya kauna to wannan zai taimaka maka akan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka bautanka ga Allah ba zai samu tabbatuwa ba dole sai an samu almahabba shi yasa a cikin baqara aya ta 165 Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga waɗanda suke masu imani ai suna da matsanancin soyayya tsakanin su da Allah subhanahu wataala dole ka so Allah saboda kowa saboda komai saboda Allah ya maka abinda babu wanda ya isa maka irin shi Allah halice ka duk wani abin da kake fantamawa a cikin shi na ni'imomi da jin dadi wa maka su Allah maka su daka wajibi ne a cikin bautan Allah ya zamanto kana son Allah sama da yanda kake son kowa sama da yanda kake son komai abu na biyu daga cikin rukunnan bauta ba zai inganta ba sai an samu arraja'u kana bautawa Allah kana sallah dan ka samu lada kar ka ce a kai kamar da su fa suke cewa ai su suna bautawa Allah ne kawai saboda Allah Allah ne ba haka Allah ya sharanta ba zaka bauta wa Allah kana mai kwadayi kana kwadayin aljanna kana kwadayin ka samu ladan da zai zama to maka sababin shiga gidan aljanna dalili akan wannan magana Allah yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab sai yace wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu siffar mutanen kirki mutanen kwarai sune wanda suke kiran Allah suna masu kaunan rahamar Allah suna masu tsoron azabar take wajen Allah subhanahu wataala rukuni na gaba shine al-khawf dole ka riƙa tsoron Allah allati fala takhshawhum wa khshawni kar ku ji tsoron su ku ji tsorona ka tsoraci Allah ka ji tsoron azabar da Allah ya tanadi ga duk mutumin da ya fandare wa Allah wal khawfu zajirun lil abdi an ma'siyatillah ubangiji subhanahu wataala ya sanya wajibi ne bawa ya zama to yana jin tsoron shi haka ake jan kunnanka a ce maka akwai wuta akwai kaza akwai kaza saboda ka shiga taitayinka to wadanda su ne rukunai guda uku almuhabbatu arraja'u sannan kuma alkhawf wannan sune ibada ba ta samu ingantuwa dole sai da wadannan abubuwa guda uku wanda daga cikin magabata yake cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq wanda shauki kana zaka same su a cikin bid'a yace shi kawai so Allah kawai yake daka ba uwan shi wani azaba rahama shi duk ba wannan ba shi kuma tsarin bautan Allah dole wadannan abubuwa sai an same su guda biyu gaba daya daga duk mutumin da zai bauta wa Allah da so kadai zindiki ne wanda kuma zai bauta wa Allah da kaunan rahama kadai zaka same shi wannan murji'i ne wanda kuma zai bauta wa Allah da tsoro kadai to shi kuma wannan khawarij ne sune haruriyin wa man abada Allah bil hubbi wal khawfi war raja wanda zai bauta wa Allah yana son Allah yana tsoron azabar Allah yana kaunan rahamar Allah wannan mutumin shine yayi bautan Allah hakikanin bauta kuma shine mai imani sharadin amsan aiki guda biyu ne al-ikhlasu fiha lil ma'bud dayan ta Allah duk aikin da zaka in dai lada kake nema to dole kai shi dan Allah kawai dole kai shi dan Allah kawai wal ikhlasu huwa at-tanqiyatu wal muradu bihi an yaqsuda al-'abdu bi ibadatihi wajha Allahi 'azza wa jalla wal wusul ila dari karamatihi subhanahu wa ta'ala ya zama to kana bauta wa Allah mai girma da buwaya kana bautan nan dan Allah ne shi kadai wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis qul illaha a'budu mukhlisan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni fadi musu cewa kai kana bauta wa Allah ne tsantsan bauta shi kadai ku kuma idan aka bai muku ku je ku bauta Allah ku gara ma to wannan shine sharadi na farko na amsan aiki duk aikin da za a baka lada dole sai kai shi dan Allah idan babu ikhlasi aiki ya rushe abu nabiyu almutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa sunna ka tsaya akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kake rauni mai kika cewa ku yi kaza ku yi kaza kamar ya me hujjar ka me dalili a ina manzon Allah ya ce ai tunda da girmanka da za a gani yana da alaka da biyayyar da kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka manzon Allah biyayya ba to kai banza ne baka da wani sauran girma darajar da za a maka da mutunta kan da za a yana da alakantuwa da bin Allah da manzon shi in ka bar Allah da manzo ba ko bane kai almutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ido rihe kan ma ka bude idan ka rihe shi eh wallahi aljanna zaka kai zuwa gareta tabbas ka gane ko baka gane ba in manzo Allah ya ce ai kawai ki zartar kar kai shakka Allah mai girma da buwa yake cewa wa ma atakumur rasul fakhuzuhu yace wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku ruko da shi abinda ya hane ku hanu sannan kuma fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم bayan da za a imanin su ya tabbatu har sai sun alƙalantar da kai a cikin rigimar ta su tsakanin su kai ka ce ana kai ka ce ba kai mai hujjarka kai mai hujjarka ba maganar malam wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd al-Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin magabata yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ai akhlasuhu wa aswabuhu aikin da aka yi dan Allah kuma aikin da aka yi aswabu aka yi shi akan tafarki manzon Allah qila sai almajlis yake cewa ya aba ali mun san akhlasuhu ai dan Allah amma me aswabuhu wa ma aswabuhu qala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal duk aikin da aka yi shi a ce an yi shi dan Allah ba shakka amma sai zaman to kai ne ka kirkirar wa kanka ba manzon Allah karantar ba lam yuqbal ba amsan aikin wa idza kana sawaban idan zama to aikin tsarin karantarwar manzo Allah ce eh haka nan ne manzo Allah ya karantar ga hadisi ingantacce amma walam yakun khalisan sai zaman to babu ikhlasi a ciki lam yuqbal ba amsa shi ma hatta yakuna khalisan sawaba sai hada guda nawa guda biyu ayi dan Allah kuma ayi shi akan tsarin karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama sai ce was-sawabu ma kana ala sunnah shine abin da ya kasanto akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine gaba na harko daga cikin gabbai na nawaqidul islam shine shirka ga Allah subhanahu wataala da duk abin da zai iya amsa sunan shirka wannan shi ko babu ne mai fadi idan ka samu littafin kitabut tauhid ya baje anwa'ut tauhid nau'i na dayan ta Allah wanda in ka samu matsala a cikin daya to zai iya warware maka addinin ka daga kaga ashe mutum musulmi dole ne yayi dole kai karanta dole ka karanta mai Allah ya ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zama to ka shagalta rayuwar duniya bran ba a barka ba duk karace-karacen duniya ana ta kokari to ka sani kai kokarin karatun da in ka kwanta gabari zaka ce wash zaka ce alhamdulillah wanda wannan kuma shine karatun addini kuma la mafarra wa la mahalata dole sai an ji Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da izinin Allah kenan karatu na gaba zamu tashi annaqid thani ken abu nabiyu daga cikin abubuwan suke iya warware musuluncin mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله